Dan ina da zafi kunne ma suka ce mun na kwafsa ban nema bawa zai ban tambaya ba mai amsa ina zauna ciwon zuciya zai bi jiki rasa rasa na fita nema na nira aljihu na ba karsa zan cimma kashi watan wata rana sai an ce yes sir ni zan aiki na banda ruba dan sun ce mun dan buga buga eh a baya na sha buga buga yanzu lokaci yayi da zani ci kudin buga 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 a baya na sha buga buga yanzu lokaci yayi da zani ci kudin buga buga daga iya waye na dan wanka na kamo hanya ni zan aiki na banda mu badan sun ce mun dan buga buga eh a baya na sha buga buga yanzu lokaci yayi da zani ci kudin buga buga
buga buga a baya na sha buga buga yanzu lokaci yayi